ga watan Janairun 2018 za mu kawo muku labarin wasanni don sanin irin wani da aka fafata a gasar League na kasashe daban musamman ta nahiyar Turai da misali za mu tsallaka nahiyar Afirka a tarayyar Najeriya inda aka fafata a gasar Premier League mako na 15. A yau din za mu fara ne da bangaren kasar Spain inda a ranar Juma'a da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao ta tashi can jaras 1-1 tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta Eibar a gasar La Liga na shekara 2017 zuwa 2018. A ranar Asabar kuwa kungiyar kwallon kafa ta Deportivo La Coruña sun tashi 2-2 tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta Levante. Valencia a gida ta sha kashi a hannun Real Madrid da kwallo 4-1 sai kungiyar kwallon kafa ta Malaga wanda suka tashi can jiras babu ji tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta Girona. Villarreal kuwa ta lalasa kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad ne da kwallaye 4-0 nema a ranar Lahadi da ta gabata. Wato jiya a jiya kungiyar kwallon kafa ta Leganes din ta doke kungiyar kwallon kafa ta Espanyol da kwallaye 3-2. Atletico Madrid ta doke Las Palmas da kwallo 3-0 nema sai kungiyar kwallon kafa ta Sevilla suka sulhunta 1-1 tsakanin su da Getafe. Barcelona ta kwaci kanta da kyar a hannun Alaves da kwallaye 2-1. A yau kuma za a buga wasa 1-1 tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo da kungiyar kwallon kafa ta Real Betis a gasar ta La Liga. Za a buga wasa ne da misalin karfe 9 na dare a agogon Nigeria. Idan muka koma kasar Ingila kuwa a bangaren gasar FA Cup a ranar Juma'a da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Sheffield Wednesday ta doke kungiyar kwallon kafa ta Reading da kwallo 3-1. Sai kuma kungiyar kwallon kafa ta Yeovil Town ta sha kashi a hannun Manchester United da kwallo 4-0 nema. A ranar Lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta Peterborough ta sha kashi a hannun Leicester City inda Leicester ta yi waje da ita da kwallaye 5-1. Sai kungiyar kwallon kafa ta Wigan Athletic ta doke kungiyar kwallon kafa ta West Ham da kwallo 2-0 nema. Southampton ta yi wajen Road da Watford da kwallo 1 mai ban haushi. Hull City ta doke Nottingham Forest da kwallo 2-1 yayin da kayan kungiyar kwallon kafa ta Millwall suka tashi can jiras 2-2 tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Charlton. Middlesbrough kuwa ta bata da daɗi ba hannun Brighton and Hove Albion da kwallo 1 mai ban haushi. Sheffield United ta shafe kungiyar kwallon kafa ta Bristol North End da kwallo 1 da babu. North County kuwa sun tashi can jiras 1-1 tsakanin su da Swansea. Tottenham Kingness kuwa sun tashi kungiyar tashi 1 da nema ne inda Coventry ta doke ta da kwallo 1 mai ban haushi. Huddersfield Town a gida sun can jiras 1-1 tsakanin su da Birmingham City. Newport Town kuwa sun tashi kunnen doki 1-1 tsakanin su da Tottenham. Liverpool a gida ta sha kashi inda kungiyar kwallon kafa ta West Bromwich ta yi wajen Road da ita a gasar FA Cup wato kofin kalubale na kasar Ingila da kwallaye 3-2. Idan muka leka kasar Jamus kuwa bangaren Bundesliga na shekara 2017 zuwa 2018 a ranar Juma'a ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Frankfurt ta doke kungiyar kwallon kafa ta Borussia Mönchengladbach da kwallaye 2-0 nema. A ranar Asabar kuwa kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ne ta lalasa kungiyar kwallon kafa ta Hoffenheim da kwallo 5-2. Borussia Dortmund ta tashi can jiras 2-2 tsakanin ta kungiyar kwallon kafa ta Freiburg. RB Leipzig ta tashi kunnen doki 1-1 tsakanin ta Hamburg. Berlin a gida sun yi can jiras 1-1 da Augsburg. Sai kungiyar kwallon kafa ta Stuttgart ta sha kashi a hannun Schalke 04 kwallo 2-0 nema. Werder Bremen ta tashi can jiras babu ci tsakanin ta da Hertha Berlin. A ranar Lahadi kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen ta doke Mainz 05 da kwallo 2-0 nema. Hannover 96 ko bada daɗi ba a hannun Wolfsburg da kwallo 1 mai ban haushi. Idan muka leka kasar Faransa ko bangaren Ligue 1 na kasar Faransa a ranar Juma'a kungiyar kwallon kafa ta Dijon ta doke kungiyar kwallon kafa ta Rennes da kwallo 2-1. A ranar Asabar ko PSG ta lalasa Montpellier da kwallo 4 da nema. Mainz ta sha kungiyar kwallon kafa ta Nantes da kwallo 2-1. Sai kungiyar kwallon kafa ta Guingamp ta sha kashi a hannun Nantes da kwallo 3-0 nema. Saint-Étienne a gida ta doke kungiyar kwallon kafa ta Caen da kwallo 2-1. Toulouse ta samu nasara kan Troyes da kwallo 1 mai ban haushi. Angers ta doke kungiyar kwallon kafa ta Amiens da kwallo 1 mai ban haushi. Lille a gida ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Strasbourg da kwallo 2-1. Sai kungiyar kwallon kafa ta Grenade ta doke Lyon da kwallo 3-0 nema. Marseille ko ta sa ta tashi can jiras 2-2 tsakanin ta da kungiyar kwallon kafa ta Monaco. Daga nahiyar Turai za mu tsallako tarayyar Najeriya a yankin Afirka kenan inda za mu leka bangaren gasar Premier League da aka fafata a Najeriya. A ranar Asabar ta gabata an buga wasa 1-1 inda kungiyar kwallon kafa ta Plateau United a wasannin mako na 5 ta doke Mountain of Fire Miracle da kwallo 1 mai ban haushi, ba ta daman ci gaba da zama a teburin a wasannin mako na 5 na shekara 2017 zuwa 2018 a ranar Lahadi ko kungiyar kwallon kafa ta Heartland Owerri sun tashi can jaras ɗaya da Yobe Stars sai kungiyar kwallon kafa ta El Kanemi ita ma suka yi can jaras babu ci tsakanin su da Kano Pillars Abia Warriors ma sun tashi can jaras ba tare da an sa kwallo ko ɗaya ba tsakanin su da Sunshine Rivers United a gidan sun yi kunnan doki ɗaya tsakanin su da Yimba Wiki Warriors ko ta samu nasara akan Ifeanyi Ubah da kwallo ɗaya mai ban kaushi Katsina United ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Goran da kwallo uku da nema Lobi Star ta samu nasara akan Niger Tunnel da kwallo uku da ɗaya Akwa United ta doke kware United kwallaye uku da nema a yau za a buga wasa ɗaya tilo tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Nasarawa United da kungiyar kwallon kafa ta Enugu Rangers hukumar kula da league na Nigeria ta ci taron kungiyoyi guda uku inda ta taron kungiyar kwallon kafa ta Heartland Owerri miliyan ɗaya sakamakon rashin tsaro a wasan da suka buga da kungiyar kwallon kafa ta Sunshine wanda aka tashi wasan can jaras wanda hakan ya kawo hatsaniya ita ma kungiyar kwallon kafa ta Katsina United an ci taron ta miliyan ɗaya ita ma sakamakon rashin tsaro a wasan da suka buga na farko na gasar ta Premier League mako na farko a shekara 2017-2018 wanda suka yi da Kano Pillars a can Katsina inda aka tashi 2-2 an ci taron ta saboda rashin tsaro wanda hakan ya kawo hayaniya Kano Pillars an ci taron ta 750 sakamakon yan magoya bayan ta sun yi jefe-jefe da lalata wasu abubuwa a filin wasa na Usman Dukko dake Katsina a ranar wasan da suka buga da kungiyar kwallon kafa ta Katsina United Trinity umar ta ba su awa 48 don su kare kansu ko kuma su ɗauka ƙara akan wannan hukunci da aka musu ko kuma su biya tsara iya abin da ya sauwa kenan daga nan dandalin biyoyi huta lafiya